بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وأخبر الصحابة الخلفاء الراشدين المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين.
شي كده أجيا منا بياني دنغني دا أبن دي شافي وتقرني نما أيكي عليه الصلاة والسلام wanda a jiya mun tattauna akan matsala ta sahabbai da kuma maganganun malamai wanda muna cikin lokaci ya cin mana. To a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan maganar al-Imam Ibn Kathir wato cikin littafin Ikhtisaru Ulum al-Hadith a babi wanda yake magana akan nau'i na 41. Malam yace was-sahabatu kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jama'a. Malam yace as-sahaba wato sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato a wajen nau'i na 39 kenan. An-naw'u at-tasi'u wa ath-thalathun ma'rifatu as-sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Fa dhakara fihi wato a cikin wannan babe sai ya ambata waɗansu maganganu game da abin da ya shafi sahabbai kama daga ta'rifin su zuwa abin da ya kai wato zuwa ga fadalansu. Fa dhakara fihi fa qala wato sai al-Hafiz Ibn Kathir yace was-sahabatu kulluhum udulun wato sahabbai wato dukkanin su adalai ne, dukkanin su mutanen kirki ne inda ahli sunnati wal jama'a. A wajen ahlus sunna wal jama'a wato a wajen malamai waɗanda suke riko da alqur'ani, suke riko da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato kuma haka nan ba sa fita daga cikin abin da ya shafi jama'a ta musulmai, ba sa fitowa da tsiri su sabawa wato abin da malamai suke kai magabata. Bima asna Allahu alaihim fi kitabihi al-aziz, saboda abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi kirari a kansu su sahabbai a cikin littafin shi wanda yake mabuwayi. Wa bima naqaqat bihi sunnatun nabawiyya, sannan kuma saboda abinda sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as-sunnatun nabawiyya naqaqat bihi wato ta yi furici da shi. Fil madahi lahum, cikin yabo ga sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fi jami'i akhlaqihim wa af'alihim, a cikin dukkanin halayensu da kuma dukkanin ayyukansu gabaki ɗaya. Wa ma badaluhu min al-amwali والارواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, sannan kuma saboda abin da suka bada shi na dukiyoyi, suka bada dukiyoyin su da rawukan su a gaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, raghbatan fi ma inda Allah min ath-thawabil jazil wal jazail jamil, wato saboda kwadayi cikin abin da yake wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala na lada wanda yake gwaggwaba da kuma sakamako wanda yake kyakkyawa. Wato waɗannan abubuwan gabaki ɗaya da suka yi na bayar da rawukansu da dukiyoyinsu ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya umarce su su tafi duk inda yake nufi, wato za su tafi wannan saboda kwadayin abin da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne. Wato sahabbai sun yarda wato su bada kansu da dukiyoyinsu da babansu da mamarsu akan fansar Ma'iki alaihi salatu wassalam. Wato gashi na Abu Bakar, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, wata rana Ma'iki alaihi salatu wassalam ya fito akan minbari yana khutuba yace inna abdana khayyarahu Allahu bayna an yu'tiyahu Allahu min zahrati ad-dunya ma sha'a wa bayna ma 'indahu fakhtara ma 'indahu fabaka Abu Bakr wa qala fadainaka bi aba'ina wa ummahatina. An gane ku? Wato sahabbai kowa zai iya bayar da baban shi da mahaifiyar shi su zaman tofansar Ma'aiki alaihi salatu wassalam. To suna yin waɗannan ayyukan na alkhairi ga baki ɗayansu ne saboda neman kusanci a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, da kuma wato sawa rai da kwaɗayi cikin ɗimbin lada wanda yake gwaggwaɓa wanda za su samu a cikin wannan kin aikin, da kuma sakamako wanda yake mai kyau. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya siya musu aljanna, ya yi cinikin aljanna da su. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna. Wato wannan qira'a al-jumhur kenan, ko fayaqtuluna wa yaqtuluna wa'adan alayhi haqqan fi at-taurati wal-injili wal-qur'an ila akhir al-aya. Wato Allah tabaraka wa ta'ala ya si rawukan mu'mine daga wajensu, ya si dukiyoyin mu'mine daga wajensu. To da menene ya si rawukan na mu'mine, da wani farashi ne kuma ya si dukiyoyin na mu'mine? Shine yace bi anna lahumul janna, shine suna da kai certificate na aljanna, suna da kai wato gida a aljanna. To shi kuma aina za su zuba rawukan nasu da dukiyoyin nasu? Ce yuqatiluna fi sabilillahi, su yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah. Fayaqtuluna, wato su karkashe waɗansu daga cikin abokan adawa. Wa yuqtaluna, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara waɗansu daga cikinsu su ma su yi mutuwar shahada. Wa'adan alayhi haqqan fi taurati wal injili wal qur'an. Wato wannan aya ta alqur'ani ta nuna mana cewa wato dukkan wani mumini to tsakankanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala akwai mu'amala ta cinikayya wanda suka yi, wanda shi Allah ta'ala ya si ran shi wannan mumini da kuma dukiyar shi, tare da cewa huda ma huna Allah ne. Amma kuma shi kuma dan adam abinda za a danka mai shine za a danka mishi aljanna. Bi bai'i kumul ladhi bay'atum bi wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi. Wato dukkan wanda ya cika da alƙawarin shi, yazo da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ne ma daga wajen shi, to fastabshiru, wato ku yi bishara, ku yi farin ciki. Bi bai'i kumul ladhi bay'atum bihi, da cinikayyar taku wanda ku kulla da ubangiji. Wa zalika huwa al-fawzul 'azim, wato wancanan ka shine rabo wanda yake mai girma. To wannan shine abin da Al-Hafiz Ibn Kathir ya faɗa a cikin littafinsa Ikhtisaru Ulum al-Hadith. Al-Imam Suyuti wato a cikin littafinsa Alfiya, a baban da yake magana akan ma'rifatu as-sahaba, yace wa hum udulun kulluhum lam yashtabih an-Nawawi ajma'a man yu'taddu bih. Wato ya kawo baiti wanda yake magana akan cewa sahabbai wato gabaki ɗayansu dukkaninsu adalai ne. Wa hum udulun kulluhum la yashtabih an-Nawawi ajma'a man yu'taddu bi. Yace sahabbai na Ma'iki alaihi salatu wassalamu dukkaninsu adalai ne. Yace wannan ba shakka akai. La yashtabih, wato sanin hakan din baya rikita ga ɗalibin ilimi wanda yake mai biyayya ga magabata. Duk ɗalibin ilimi wanda yake mai biyayya, wanda ba wai ka tsiro ba ne, to baya shakka akan cewa sahabbai dukkaninsu gabaki ɗayansu adalai ne. A jiya lokacin da muke karanta farkon takaddan nan, mun ce laqad adala Allahu wanda wannan kuskure ne laqad addala bitashdid shine daidai wato ayi shi da ƙarfi sai da na fara ina sauraron karatun da rana naji nace laqad addala Allah bitashdid ne to sahabbai sanin cewa su adalai ne wato gabaki ɗayan su wannan ba wani wanda zaka ce shi ba adali bane ba mutumin kirki bane yace to haƙiƙa al-Imam an-Nawawi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato yace duk malamin da ake yin magana ake lura da fatawashi to duk malaman da ake yi lura da fatawoyinsu sun yi kashi akan cewa sahabbai dukkanin su adalai ne an-Nawawi ajma'a man yu'taddubi ma'ana qala al-Imam an-Nawawi ajma'a man yu'taddu bihi min al-ulama ala anna as-sahabata kulluhum udul wato dukkan wanda ake amsar maganar shi ake waiwaye maganar shi ake waiwayawa a kallaci maganar shi saboda shi din ya kai an jinjina askeri ya kai a amshi maganar shi to sun yi ijma'i akan haka na al-imam ibn hazm az-zahiri Allah ta'ala ya ji kansa da rahama cikin littafin sa al-muhalla bil athar wato kamar yanda magana tashi wannan al-imam Muhammad ibn Madar az-Zahrani cikin littafin ilmur rijal nash'atuhu wa tadawwuruhu min al-qarn al-awwal ila al-qarn al-tasi' al-hijri wato ya naqalto ta ibn Hazm az-Zahiri yace as-sahabatu kulluhum fil janna yace sahabbai gabaki ɗayan su gabaki ɗayan suna cikin aljanna ba wani wanda zaka ce sahabi wane baya cikin aljanna kowa inda ya sahabi ne na annabi inda ya tabbata ya amsa sunan shi na sahabi to dukkanin su ɗan aljanna ne ya kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wanda take cikin wato suratul anbiya innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun haqiqa wadanda kikkiawa ta riga ta gabata daga gare su magana wanda take kikkiawa wanda ta riga ta gabata daga gare su Allah ya fadi kikkiawa akan su to ulaika anha mubaduna wancanan ka za a nesantar da su daga shiga wuta ba su ba ita la yasma'una hasisaha وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون يا كفى حجه da kuma fadar Allah ta'ala da yace la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullun wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir kuri wanda yake na gidan uku kenan to wannan ayar ita ma tana tabbatarwa akan cewa da wanda yayi imani ya kashe dukiyar shi kafin a bude Makka daga cikin sahabbai da kuma wanda ya imani ya kashe dukiyar shi bayan an bude Makka kowanne daga cikin su Allah ta'ala ya mai alƙawarin kikkiawa wa kullun wa'ada Allahu al-husna an gane ko wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikakken masani ne dangane da abin da ku kasance kuna aikatawa abubuwan da kuke aikatawa a boye ya san su ciki da bai kamar abubuwan da kuke aikatawa a bayyane ba wani abin da yake layin cewa Allah ta'ala to dan haka wato malamai da dama su yi magana akan adalar sahabbai wanda za ku ga cewa an dan samu wato tuntube daga wajen su to dama su gabaki ɗaya malamai ba sa cewa sahabbai wato masumai ne a sahabbai bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala na gari wanda kuma suna yin laifi babba ko ƙarami amma dukkanin su kowa daga cikin su abinda za mu kudurce a haƙƙin su shine kowa daga cikin su daidai din shi tafi wato rashin daidai din shi yawa sannan kuma kowa daga cikin su Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi to wa amma ma shajara bainahum ba'dahu alayhi salatu wassalam to amma abin da ya gudana tsakankanin su na rashin dadi bayan ma yake alayhi salatu wassalam ya bar duniya abin da ya gudana a tsakankanin su na rashin fahimtar juna, irin da sahabi wane da wane an samu matsala har ta kai zuwa ga dan fada kadan. Fa minhuma waqa'a an ghairi basdi, wato daga cikin irin wannan abin da ya afku akwai wanda ba a yi niyyar afkuwar shi ba. Su ma kansu sahabbai din ba su hakan din ta faru ba, ba da niyyar suka yi shi ba. Ka yawmil jamal, kamar yawmil jamal, ranar da aka yi yaƙi ga Aliyu ɗan Abi Talib, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi a share ɗaya shi da tawagar shi, ga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita, ita da tawagar ta a share ɗaya. Wato aka buga wannan yaƙi ɗin. Nana Aisha tana saman wannan raƙumi, shi yasa ake ce da shi yawmul jamal. Wato aka ce to fa duk waɗanda suke masoya annabi ne dole su kama wa nana Aisha akan dole ta yaƙi, saboda ta ƙudirce cewa abin nan wato akan gaskiya take. Haka nan shi ma Ali ibn Abi Talib ya ce a'a, ba akan gaskiya take ba. To wani daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce to zaman lahiyarmu shi ne nana Aisha idan tana doki, idan tana saman raƙumin nan, to dole za a yi yaƙi. A yi ƙoƙari a ji a soke raƙumin ya zauna, in ya zauna shi kenan yaƙi ya tsaya. An gane ko? To wannan abin da ya afku a ranar jamal baya daga cikin abin da za ka zagi wanda yake ɓangaren na Aisha, Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita, ko wanda yake ɓangaren Ali ibn Abi Talib, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. An gane ko? Duka za mu yi bayani a kai. Wa minhuma kana an ijtihadin, daga cikinsu kuma akwai wanda ijtihadi ne ya sa wato wannan mutumin ya yi. Ijtihadin shi ne ya ba shi kawai shi akan gaskiya yake, kuma yana da damar ya yaƙi wanda ya saba wannan gaskiya ɗin. Ka yawmi saffain, kamar yawmi saffain, wato yaƙin da aka yi tsakankanin Ali ibn Abi Talib da Muawiya ɗan Abi Sufyan, Allah ta'ala ya ƙara yadda da su. Muawiya ɗan Abi Sufyan wato ya ƙudirce waɗansu abubuwa, ya fahimci waɗansu abubuwa daga cikin Alƙur'ani da kuma sunna ta maiki alaihi salatu wassalam, wanda suke ba shi damar ya yaƙi Ali ibn Abi Talib. Shi ma Ali ibn Abi Talib akwai abubuwan da ya fahimce su, wanda kuma wato suke ba shi goyon bayan ya yaƙi Muawiya ɗan Abi Sufyan. An gane ko? To wal ijtihadu yukhti'u wa yusibu, wato wannan abu ne wanda yake sananne a wajen dukkan mai karatu. Wato ijtihadi wani lokacin yana dacewa ya zamanto daidai, wani lokacin kuma ana yin katari ya zamanto kuskure, wani lokacin wato al-mujtahid yusibu wa yukhti'u, wato wani lokacin yayi daidai, wani lokacin kuma ya ratse wa hanya. Kamar yanda kowane ingirman doki ko ya kai kaka a girma da cika, to idan yana tafiya wani lokacin zai iya yin tuntube, to haka ne shi ma wato malami haka yake. Al-Imam Adh-Dhahabi cikin Siyaru A'lamin Nubala, wato bayan ya hakaito maganar Al-Imam Al-Kisa'i, wanda Imam Al-Kisa'i babban malami ne a ɓangaren Larabci, babban malami ne a ɓangaren Al-Qur'ani, yana da kuma ƙira'a, Imamun fil Qur'an fil Qira'at, to ya qawu fi khata'in lam yaqa fi hatta sigharu min talabatil ilm. Wata rana ya tabka cikin wani kuskure wanda har ma yara ƙanana daga cikin masu karatun ilimi ba za su iya faɗa cikin wannan kuskuren. Yana yin sallah, yana yi wa mutane limanci, yana karanta suratul anbiya'i, da ya zo shi la'allahum yarji'un. An gane ko? Ta walaqad atayna ibrahim rushdahu min qablu kunna bi alimin, a cikin wannan sura din. To la'allahum yarji'un waja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'una. An gane ko? To sai ya ce la'allahum yarji'in, gane? فَقُلْتُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعِينَ فَوَاللَّهِ مَا اجْتَرَأَ هَارُونُ الرَّشِيدُ أَنْ يَقُولَ أَخْطَأْتَ. هَارُونُ الرَّشِيدُ wanda yake sallah a bayan shi, Harunur Rashid gangaram ne, mahaddacin Alkur'ani ne, to amma saboda ya san Kisa'i ba da ruwaya da yake karatu ba, bai ce da shi ba malan kai kuskure. Walakin ni lamma sallamtu qala ayu qira'atin hadhihi ya kisa'i ina sallama ya ce kisa'i kuma allo wata sabuwa kuka zo da ita yau naji an ce yarji'ina wannan ba mu taba jin ta ba faqultu qad ya'thuru al-jawad yace a wannan ba kira'a bace kuskure ne yace ai in girman doki ma wani lokaci yana tuntube to haka ne akai a wata rana hallo al-imamu al-kisa'i Allah ta'ala ya ji kansa da rahama an zo ya koyar da kulliya ayyuhal kashiruna amma falam yastati an yukammila al-aya bai ma samu damar ya karasa aya ta farko ba ma ya kasa karanta ta wato saboda al-qur'ani shi mu'jiza ne an gane ku karka ce ba zai iya maka wani abu ba al-qur'ani ya fita haka na duk yanda kake karanta al-qur'ani da kuma duk yanda kalakance shi wato kuskure ne kace kai ba za ka fada a karatu ba an gane ku wato wanda ya fika haddal al-qur'ani ya fika sanin abubuwan da al-qur'ani yake fada ya fika jin yaran al-qur'anin yayi karatun al-qur'ani ya fadi an gane ku wannan saboda al-qur'ani ya zama to mu'jiza ne an gane to dukkan abin da ya afku daga wajen bangaren mujtahidi ko mun malumtar shi to wani lokacin zai iya yin kuskure wani lokacin yayi daidai walakinna sahibahu ma'dhur wato sai dai shi wannan malami wanda yayi wannan ijtihadi din to za a yi mai uzuri wa in akhba koda yayi kuskure za a mai uzuri babban malami wanda ya tumbatsa yana da kai wato abin da ya shafi alatul ijtihad yana da kai abubuwan da mai ijtihadi yake bukatar su yana da su to matukar idan yayi ijtihadi kuma ya kuskure to ba za ka zazzage shi ka ci mutuncin shi ba yana da kai uzuri uzurin shi karbabbe ne a addini na musulunci banda haka ma kuma ma'jurun aidan sai ma an ba shi lada abinda baka so din ya tashi da shi lada zai samu waɗannan yakunan duka da sahabbai suka yi a ciki kowa mai gaskiya yana da kai lada guda biyu mai kuskure yana da lada daya ba wanda zaka ce zai hadu da Allah subhanahu wataala Allah ta'ala bai yafe mishi ba wa amwal musibu falahu ajran ithnan amma wato wanda ya dace da daidai wanda ya dace da daidai shi kuma yana da kai lada guda biyu yana da lada har guda biyu an gane ku wa ammal musibu falahu ajrani ithnan wato yana da kai lada guda biyu duk wanda ya zamanto yayi ta kokari yayi ta bugawa to shi kuma zai samu lada daki wato ba daya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba ba shida ba wato iyakacin abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara zai samu kenan an gane ku hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisin Amr ibn al-As Allah ta'ala ya kare yadda da shi Amr ibn al-As yace ma'ike alaihi salatu wassalam yace idza ijtahada al-hakim thumma asaba falahu ajrani wa idza ijtahada thumma akhta'a falahu ajrun wahid wato idan malami yayi ijtihadi ya bayar da matukar kokarin shi akan wata mas'ala sannan kuma ya dace da daidai ya samu bakin zaran to yana da kai lada guda biyu ajrul isaba wa ajrul ijtihad ga ladan dacewa da daidai da yayi ga kuma ladan wato ijtihadin shi da yayi amma wa idza ijtahada thumma akhta'a falahu ajrun wahid wato idan yayi ijtihadi sannan da karshe ya bayyana cewa yayi kuskure ya buga gehi to yana da kai lada guda daya ladan wannan guda daya tar shine ajrul ijtihad amma ajrul isaba bai dace da ita ba to wannan shine kowanne malami abin da zaka bashi ba wani malamin da zaka tarra yayi kuskure kuma kace Allah ta'ala zai la'anci shi an gane ko saboda wannan kuskure dai matukar wannan malami ya kai matsayin da zai ijtihadi to idan yayi kuskure mu a wajen mu shine abin da ya kamata mu gyara wannan kuskuren mu nema mai gafara a wajen Allah amma wai ba mu samu ba mu daje shi anan mu daje shi a wacce mazaunar mu ci mutuncin shi mu ce kala a daina yin daukan maganar shi duk wanda kace sai baya kuskure zaka dauki maganar shi, to kai kuma babu wani wanda zaka dauki maganar shi gabaki daya sai dai annabi, to kai kuma annaba yanzu babu shi. Duk wani malami da ka sani komin rukun shi da addini na musulunci wani lokacin zai yi kuskure, an gane ko ba wai ma'auni bane a ce sai wanda yake masumi, an gane zaka koyi abu daga wajen shi, a kowa zaka auna shi ne akan mizani na shari'a sai kuma sai ka wannan, an gane ko. Al-Imam Shatibi a cikin muqaddimarsa ta Hirzul Amani wa Wujuhut Tahani yake cewa wasallim li ihdal husnayn isabatan wa la khuraj tihadun rama sawban fa amhala, an gane ko auka magana, an gane. Fa in kana kharqun fadarikhu bi fadlati min al-yusri wali sulihu man jada miqbala, an gane. To dan haka idan yayi kuskure yana da kwai lada daya, idan yayi daidai yana da kwai lada guda biyu. Wa kana aliyun wa ashabuhu aqraba ila alhaqi min muawiyata wa ashabihi, Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi, wato shi da sojojin shi wanda suka yaki a yawm sufain ya kasance sun fi kusa da gaskiya, wato daga Muawiya da kuma waɗanda suke sojojin Muawiya ne. Wato a yakin sufain Ali ibn Abi Talib ya fi kusa da gaskiya sama da Muawiya, ba ce ba shine mai gaskiya ba, aqrabu ila alhaqi ya fi kusa da gaskiya, shi ma wancan din yana kusa da gaskiya, amma yanzu misali aka ce wane ne yake kusa da wancan takalmin, mu dukan mu a kusa muke da shi, amma sai a ce Malam Al-Qasim ya fi kowa kusa da wannan takalmin, an gane ko. To shine aqrabu ila alhaqi, wato wa kana aliyun wa ashabuhu aqraba ila alhaqi min muawiyata wa ashabihi, wato Ali ibn Abi Talib da sojojin shi wanda suka kama ƴan bangaren shi sun fi kusa da gaskiya sama da Muawiya da kuma sojojin shi wanda suka kama a bangaren shi, shikenan abin da zamu fada kenan. Radiyallahu anhum ajma'in, Allah ta'ala yadda da su gabaki daya. To amma Mu'tazilawa wanda su kuma suke cewa as-sahabatu udulun illa man qatala aliyan, wato suke cewa sahabbai dukkanin su gabaki ɗayan su adalai ne, face dai wanda ya yaki Ali, wanda ya fito ya yaki Ali ibn Abi Talib wannan shine ba adali ba, amma dukkan wani sahabi wanda bai yaki Ali ibn Abi Talib ba tare da Muawiya, wanda bai fito a bayan Muawiya ba, to wannan dukkanin su adalai ne, wato sun cire Muawiya da wanda suka kama mishi a wannan yakin kenan. To wannan qauluhum qaulun batilun mardulun mardudun, wato wannan magana ce wanda take batacciya rugujajjiya, kuma za a mayar musu da kayan su, za a yi watsi da ita ba za a dauke ta ba, an gane ko. Saboda Ma'iki alaihi salatu wassalamu ya faɗi maganganu masu daɗi na alkhairi da daraja ga Muawiya ɗan Abi Sufyan, sannan kuma duk wani sahabi ba wani sahabin da Ma'iki alaihi salatu wassalamu wato ya bar duniya tare da shi akwai wata matsala tsakankanin shi da annabi. To amma tawa'ifur rawafid, amma waɗansu jama'a na rafidawa, idan aka ce ar-rawafid jam'i ne na ar-rafida, to rafida waɗansu jama'a ne daga cikin 'yan shi'a, shi'a tana ta sha bumbum da shi'a ta yanzu 100%, an gane ku. Idan aka ce shi'a a da su ne wanda kawai suke ganin cewa Ali ibn Abi Talib wato sama yake da Usman ɗan Affan, ya fi Usman ɗan Affan wajen daraja, wanda shi ne malaman shi'a na dakina, wanda shi ne wanda za a ga in ka ji an ce ma al-Imam al-Bukhari malamin shuwana ɗan shi'a ne, malamin shuwana ɗan shi'a ne, wannan shi ne abin da ake nufi. Amma suna girmama Abubakar, suna girmama Umar, suna girmama sauran sahabbai na Ma'iki alaihi salatu wassalam. To a yanzu matsalar da take faruwa shi ne waɗansu wanda ake ce musu 'yan shi'ar, wato waɗansu rafidawa ne, an gane ku. to wannan jama'ar wa jahluhum wa qillatu aqlihim wa da'awihim ga jahilcinsu ga karamcin hankalinsu ga waɗansu da'awoyinsu wanda suke yi na barna cewa annas sahabata kafaru suna ganin cewa sahabbai ga baki ɗayansu ma sun yi fita daga addini na musulunci sahabbai wato na ma'aiki wanda sun kai sama da 100,000 kamar yadda Abu Zur'at ar-Razi ya faɗa wanda sun kai 100,000 suka ce sun fita daga addini na musulunci illa 17 sahabiyan in banda sahabi 17 to ai banda su hada su suma a 100,000 da wani abu kace mutum 17 ne kadai suka kubuta ai banda kace babu ma ko a 1000 ne aka ce mutum 17 ne kadai suka kubuta ai babu kuma a cikin 100,000 kace mutum 17 kadai wanda wasammauhum wato suka ambaci sunayensu wani da wani da wani da wani sune koda suka ci gaba da abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake kai suka ci gaba da koyar da wato al'umma abin da annabi yake kai amma sauran dukkanin su wato sun cuci wato musulunci da waɗannan rafidawa ne wanda fa huwa min al-hazayani bila dalilin illa mujarradar ra'ayi al-fasid wato yin hakan din yana daga mujarrad min al-hadiyan yana daga surutai kawai bila dalilin ba wani dalili ko nabi ba dalili ko daya akan cewa sahabbai sun yi kaza sun yi kaza sun fita daga addini na musulunci a saboda shi duk wanda yake ba masoyin ka ba abinda in ya tashi yake fama akan ya kalato shine ya kalato kusakuranka ba wai ya kalato daidai dinka ba to wani lokacin daidai din zaka aikata amma idan shi dake ba mai alheri bace a tattare da kai ta gano mushi kuskure ne ka aikata an gane ko fa huwa min al-hazyani bila dalilin illa mujarradur ra'yi al-fasid an zihnin barida wa hawa muttaba wato face dai mujarradin kawai ra'ayi wanda yake lalataccen ra'ayi wanda ya fito daga kwakwalwa wanda take mai sanyi kwalluwar da ta yi sanyi daga amsarar gaskiya da kuma fahimtar gaskiya wanda kawai kwalluwa ce wanda ta daskare sannan kuma da son zuciya wanda yake abun bi wa huwa aqallu min an yurad wato wannan magana ta su bata kai matsayin da za a waiwaya a kallace ta ma barantana a mutaraji ka san wata mas'alar in aka faɗa in ka ji wani ya saba to in ka waiwaya ka tsinkaye shi ka ga wani cacukwi ne me ma kamata ba ka mishi magana saboda in ka mishi magana wato za ka ɗan ƙara daraja shi ne a ce ah to tun da ya ga wani maho yana yi wa wani radiwa to ka san cewa wannan yana da ilimi to amma idza nadaqa safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu khamadan yamuta yazidu safahatan fa azidu hilman ka'udin zadahu al-ihraqu dina ka'udin zadahu al-ihraqu tiban haka al-imam shafi'i ya fada wato idan wawa ya maka magana da wauta to kai kada ka mayar mai da wauta din ka rabu da shi kawai wato abin da yafi da ka amsa mai shine kai shiru ka kyale kana mushi magana to ka bude wata kafar ta zamu tattauna da kai amma in ka rabu da shi zai je ya kwana da bakin ciki ya kwana da haushi ce na yi maganar ma amma ba wanda ya ciya mini na zo na yi zagin na ce ƙarya ce na yi kaza amma ba wanda ya ce komai a cikinsu kuma ana jina to za ga shi kaɗai ya haɗa wato asubahi da alwalad da ya isha'i da ita ba wai yana biyayya ga Allah ba yana cikin ɓacin rai bai kwanta ya yi barci ba amma ga shi ya ji ana subhanahu ya ce kai ni alwalad da na yi isha'i da ita ma tana nan bai je ya huta ba bai je ya aikata aiki na alkhairi ba sannan kuma gashi ya kwana da bakin ciki amma da kana mishi magana shikenan dadi zai ji gobe ya fito a ƙara fafatawa shikenan ya samu abokin fafatawa amma in ka rabu da shi shikenan wal burhanu ala khilafihi azharu wa ashhar wato dalilai waɗanda suke magana akan sabanin wannan ra'ayi na waɗannan mutanen lalatattu sun fi bayyana a fili ƙarara sun fi shahara a rafidawa mulke da kyau ga shi nan magana ta Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda ya dauko ta cikin littafin Fadailu Abi Bakr nashi ɗan risala ce wa inna ma sumura fi batal li annahum rafadu Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma wato an ambaci rafidawa an ce da su rafidawa dan saboda sun yi watsi da Abu Bakr da Umar an gane ku walam yarfuduhuma ahadun min ahli al-ahwa'i ghayruhum wato wani daga cikin ma'abuta san zuciya duk wani wanda ba addini na musulunci yake ba da gaske duk wanda baya koyi da alqur'ani da sunna ta ma'aiki da kuma wato magabata to komai ilimin shi ne ana ce da shi ahlul ahwa'i wato ma'abuta san zuciya saboda ga alqur'ani ga sunna a gefe daya ala fahimin salafi salih amma kuma su kuma ga abin da suke kai to duk waɗansu wanda suke ahlul ahwa'i ba wanda yayi watsi da fatawar Abu Bakr ko yayi watsi da Abu Bakr da Umar in banda su waɗannan wato rafidawa din wa shi'atu dunahum shi'a bat kai matsayin su ba a wajen muni wa humul ladina yufaddiluna aliyan ala usmana radiyallahu anhuma wato sune waɗanda suke fifita Ali ibn Abi Talib akan Uthman dan Affan Allah ta'ala ya kare da su sun suna ganin cewa wanda yafi dacewa da ya zamanto wato khalifa bayan Umar wato Ali ibn Abi Talib ne amma da aka bayo Uthman hakan din bai sa suka yi tawaye ba suka ce dai a ci gaba da wato tafiya saboda Uthman din yana karewa Ali ibn Abi Talib din an gane ko amma waye tawallauna Abu Bakr wa Umar wato suna soyayya suna jibintar suna bayyana soyayya ga Abu Bakr da Umar wato suna biyayya a gare su sun yarda da cewa a afdalu hadhihi al-umma ba'da an-nabi shine Abu Bakr thumma Umar amma inda suke da ja shine Uthman kasa yake da Aliyu ba sai me yake da Aliyu ba an gane ko fa amma rafida falahum ghuluwun shadidun fi aliyin wato amma rafidawa wato suna da kai huce gona da iri mai tsanani game da Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi zahaba fihi ba'duhum madhhaban nasara fil masih wato shashe daga cikin rafidawa akwai wanda yake ganin cewa an gane ko akwai wanda yake ganin cewa Ali ibn Abi Talib Allah ne kamar yanda kristoci wato suka tafi akan Annabi Isa alaihi salatu wassalam ko wanda suke ganin cewa Annabi Isa shine Allah an gare ko wai ake neman wani Allah Annabi Ali ibn Abi Talib shine Allah to kamar yanda kristoci a cikin su akwai wanda yake da wannan ra'ayin ya cewa inna Allah huwa al-masihu ibn maryam to daga cikin rafidawa akwai wadanda suke da ra'ayin cewa inna Allah huwa Ali ibn Abi Talib an gane ko to Ummu Sababa su ne wato almajira Abdullahi ibn Saba wannan daga cikin su akwai wanda suke da wannan ra'ayi daga cikin su kuma akwai wanda suke ra'ayin cewa suke da fahimta cewa annabtar kanta Ali ibn Abi Talib ne shine annabi amma Jibrilu sai ya kuskure ya kai ta wajen Muhammadu akwai wanda suke da wannan ra'ayi wanda in kuka leka can wancan littafin za ku gani na dan ikhtisari ne saboda wato kal a tsawaita akai وفيهم يقول الحميري وهم غلوا في علي لا أبا لهم وأجشموا أنفسا في حبه تعبا قالوا هو الله جل الله خالقنا من أن يكون ابن شيئا أو يكون أبا أنغانيه الإمام الحميري يتي وتومتانا دا سكهوشغونا دا إلي أكن علي بن أبي طالب أتكن حكين علي بن أبي طالب la aban lahum wato ba su da mahaifi wato idan kaji an ce la aban lahum wato ka faɗa abinka kar ka ji tsoron kowa irin saboda yaro yana jin tsoron baban shi inda in ya waiwaya ya ga babu baban shi to sai aikata abin da yake so ko to la aban lahum su ma ka faɗa duk abin da kake so a kansu ba su da wani baba in gane ko ba su da wani wanda za ka je wani shi dalilin shi ka ƙi gaya musu magana وأجشموا أنفسهم في حبه تعبا وتوسن كلفا وكنس وحلا أتكن سان علي بن أبي طالب قال يضمنتو وتوسن هو الله وتوشيني الله سبحانه وتعالى سنة علي بن أبي طالب شيني الله جل الله خالقنا وتو الله سبحانه وتعالى مهل تم يا جرمما من أن يكون ابن شيئا ya kasance wato da ne ga wani wato da muka ce dazu a akwai wanda suke da aqidal kristoci wanda suka ce annabi isa dan Allah ne to akwai wanda suke gana ali ibn abi talib dan Allah ne to shine wanda alhimmari yake cewa jallallahu khaliquna min an yakuna ibn shay'an ibna wato ya kasance da ne ga komai an gane ko ba wani abun ibn shay'in kenan ba wani abun da zaka ce saboda shi Allah lam yalid wa lam yulad an gane ku to cewar Ali ibn Abi Talib da ne ga Allah wannan ba haka bane au ya kuna abun ko kuma ya zaman to baba ga wani a Ali ibn Abi Talib da suka ce Allah ne kuma a matsayin da ne ga Allah to kaga Allah bai dace zaman to da ga wani ba kuma bai dace zaman to baba ga wani ba lam yattakhiz waladan ولم يكن له شريك في الملك an gane ko to wadannan sune abubuwan da mallan yake so ya gindaya maka ya nuna maka cewa wadannan jama'o'i gabaki ɗayan su wato ba akan addini na musulunci suke ba an gane ko shine gabaki ɗaya abinda ya zakaro qala al-imam malik rahimahullah al-imam malik imam dar al-hijra hujjatul umma فقيه الأمة قاضي القضاة أبو عبد الله مالك بن أنس الله تعالى يجعل صدر رحمه وطوينا مغانا أكان وطاندا سكي سوكان صحابي يقول إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام فلم يمكنهم ذلك يقول سنديا كتاي وطاندا متانا wanda kake ganin su wato mutane ne wanda suke nufin yin suka a cikin maike alaihi salatu wassalam wato mutane ne wanda suke so su soki maike alaihi salatu wassalam kai tsaye amma kuma falam yumkinuhum zalika yin hakan din ba zai iya yiwa a gare su ba ba za su iya sokar annabi ba ba za su iya cin mutuncin shi ba ba za ta iya taɓa mutuncin shi ba saboda shi Allah ya wanke shi ciki da bai ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر saboda ba wani wanda zai zo shi yace ga wani abu wanda annabi yayi na rashin kirki wanda zai ci mutuncin shi akai saboda duk wani wanda yake karanta alqur'ani ya ga wannan aya ciki da bai Allah ta'ala ya tsarkake shi to dan haka ya za a yi takaka za su fitowa abun shine faqadahu fi ashabihi al-imam malik yace sai suka yi suka a cikin sahabban shi a cikin sahabbai na annabi sai suka fito su ce wadancan ba mutanen kirki bane wadancan ba mutanen kirki bane in banda wani da wani da wani in dai kana so a fadar annabi ka samu mutane wanda za su kai ka zuwa ga Allah to da wani da wani da wani da wani wanda ba su ci kilge da yatsa ba an gane ku wato yace sai suka yi suka cikin jumhurin sahabbai na annabi saboda me dan sahabbai na annabi sune suka janyo mana shari'a sune suka zo da addini da alqur'ani da sunna sannan kuma sune magabatan mu sune alladhina sabaquna bil iman an gane ku to idan suka yi suka a cikin su yanzu suka ce wani ba mutumin kirki bane duk hadisin da yazo ta wajen shi wato famar mu shine mu yi watsi da shi duk hadisin da yazo ta wajen shi annabi ya ce kaza mu ce to ai wane ya saba yi wa annabi ƙarya annabi ya ce kaza a ce ai wane daga gurin wane wannan magana ta fito a kai wane ba aiki da maganar shi annabi ya ce kal ayi kaza su ce to ai hadisin wane ne wannan to ga baki da sai su ruguza addini ta yanda ba ma tunani duk wanda ya ce zai yi ibada kama tun daga abin da ya shafi kalmar shahada duk wanda ya ce zai yi kalmar shahada ya fahimce ta da kyau dole ne waɗannan sahabban da yake kyama wanda baya tunanin cewa wato za su haɗu da shi kenan dole ne sai ya koma ta wajen su. Dole ne shi dai ba zai ce kai tsaye ga abin da annabi ya faɗa ba, sai dai ya ce ya jiyo daga sahabi wani, shi kuma sahabi wani ya jiyo daga annabi, tunda bai zamani da annabi ba, yana hadisan na sahabban ne zai dauko, ba annabi ya gaya mishi ba. Duk wanda ya ce sallah zai yi, yanda ake ruku da karatu da yanda ake sujada da yanda ake tsayawa, wannan duka zai koyo su ne a cikin hadisai. To hadisai shi kuma ma yake alaihi salatu wassalamu ba gidan shi zo ya koya mai ba, shi kuma ba tarashe Madina ba, barantana a ce sun iltika usaki ne ni, a'a annabi ya koya wa mutanen kirkin da shi yake ganin su a matsayin su ne lalatattu, su kuma suka koya wa ɗaliban su wanda suka dauke su mutane, su ma suka koya wa ɗaliban su har abun ya iso zuwa gare mu, wanda shi zai iya ma kawai littafi ya siyo ya kawo gida ya ajiye yake leƙawa, ba shi da malami. To shi kuma duk wanda ya ce zai yi karatu ba malami, to kuskuren shi zai fi daidai kinshi yawa. An gane ku? Abin da ya shafi ilimi dole ne sai a gaban malami mutum zai. Dole ne sai a gaban malami mutum zai. An gane ku? Wa nahwu wal lughatu haqqu man talab wal akhdhu bi nashyukh ila min al kutub. Wato al-Imam Suyuti a cikin Alfiya yace ilimi abin da ya shafi ilimin nahwu da ilimin lugha, wannan ya zamanto wajibi akan dukkan mutumin da yake so yayi karatun hadisi, mutumin da yake so yayi karatun fiqh, mutumin da yake so yayi karatun tafsiri, mutumin da yake so yayi karatun wani bangare. Yace kuma ya koya a gaban malamai, ba wai daga shi sai littafi ba, saboda littafi nusakh za su iya shan bambam, zai iya wa a nusakhalka akwai waɗansu kusakurai wanda sai wanda ya yi karatu a gaban malami zai gane wannan kuskure ɗin. Ka ɗauko littafi ba za ka ce ba kafin mai littafin sanin wannan kuskura, a'a ɗin kuskure ne, akwai kuskure wanda yake khada'un madba'iyyun, wato kuskure na mabuga. To wannan kaga ba za ka gane shi ba, dole ne sai an yi mai ake ce da shi al-muqarana. Al-muqarana to a da ana yin muqarana tsakankanin wato tsohuwar ajiya da sabuwar ajiya, tsakankanin wato muqarana baina ajza'i fulani. Akwai al-mashiyahat, akwai al-ajza da makamantansu, wanda wannan a bangare ne na abin da ya shafi tadwinus sunna. An gane ku? Al-mashiyahat da al-ajza da as-suhuf da makamantansu, wannan wanda in aka je can insha Allah za mu ga yanda malamai suka yi bayani akai. To wace sai suka yi suka a cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam, har ma dai mai fada yace rajulu su'in kai, annabin shi ma ba mutumin kirki bane. Kana lahu ashabu su'in, da haka sai zamanto abokanan shi munana ne. Kana lahu ashabu su'in, wato kana ashabu su'in, abokai waɗanda suke munana sun kasance a gare shi. Wato yana da kwai abokane marasa kirki munana, saboda yana zama da mutane amma bai san wanda suke san shi da gaske ba da wanda ba sa san shi. Walau kana rajulan salihan lakana ashabuhu salihin, wato da a ce manzon Allah mutumin kirki ne, to da sahabban shi ma sun zamanto mutanen kirki. To wannan shine abin da wato su a masu suka da addini suke so su koro mana. Abin da suke so su koro mana shine su fitar da wato mu daga cikin addini na musulunci tsiluf, su saka mu cikin san zuciya. To amma idan ya zamanto kai abin da ake cewa yin biyayya ga sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, to wannan zai sa ka fita lafiya ba tare da an ci mutuncinka ba, kai ma ba tare da wato wani ka taba wani ba, saboda taba wato luhumul ulama'i summun, wato naman malamai guba ne. Duk wanda ya ce zai raka karyawa da naman malamai ya ci mutuncin wancan malamin, ya ci mutuncin wancan, ya zagi wannan, to ya sani guba ce yake kwankwada. Wata rana daya dare daya wato zai yi buk an gane ko saboda malamai masoya Allah subhanahu na'am akwai abin da ba karan na'am na'am sai kuma maganar da Sheikh Al-Allama Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama Al-Azadi Al-Dahawi malamin daya daga cikin malaman karni na hudu kenan babban malami wanda yayi ta a cikin littafin sa Al-Aqidatu Ad-Dahawiyya da kuma athar na Abdullah dan Mas'ud wanda al-Imam Sheikhul Allama Sheikhul Islam Muhammad ibn Ala'iddin Ali ibn Muhammad ibn Abil Izz Al-Hanafi wato ya kawo a cikin sharhin da ya walitafu Al-Aqidatu Ad-Dahawiyya yace wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa la dufridu fi hubbi ahadin minhum wato muna son sahabbai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda sahabbai wato sai mu'mini sai mutumin kirki yake son su yace to muna son sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma wala nufridu wato ba ma huce gona da iri cikin san wani daga cikin su har mu kai shi matsayin cewa shi masumi ne baba huce gona da iri cikin san wani daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam har mu saukar da shi a masaukar da wato tafici tashi wato duk wanda aka yi wa da'awar cewa shi masumi ne wato kana nufin cewa shi annabi ne na Allah an gane ko a wannan al'umma ko annabi guda ɗaya ne Adawu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato shi kadai ne masumi amma tun daga Abubakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi har ya zuwa wato sahabin da shi bar duniya wato ba wani wanda zaka ce bai taba yin kuskure ba ba wani wanda zaka ce baya aikata kuskure wato dukkanin su ba masumai bane wala na tabarra'a wala natabarra'u min ahadin minhum sannan kuma ba ma barranta ba ma kubuta daga waɗansu daga cikin sahabbai mu ce ba mu ba su kamar yanda wato a dazu mu yi magana akan yanda Rafidawa wato suka yi at-tabarru'u daga Abubakar da Umar kamar yanda muka hakaito to ahlus sunna yuwalunahum jami'an wa nubghidu man yubghiduhum wato duka wanda yake kyamar sahabbai na annabi duk wanda yake fada da su duk wanda yake cin mutuncin su yace to mu ma muna kin mushi ba ruwan mu da shi duk wanda yace ba zai yi wa sahabbai na annabi kara ba yaga darajar su da matsayin su a gurin shi to ma ba mu ba shi za mu kyamace shi wa bi khairi la khairi yadhkuruhum wanda kuma ya zamanto baya ambatan sahabbai kawai sai dai da munana in ka ji yana fadar sahabi wani to ba aikin shi na gari bane yake hakaitowa yana hakaitowa abubuwan da ya aikata ne na asha shine wa bi ghairi la khairi yadhkuruhum wato yana ambatan su ba da alkhairi ba yace wala nadhkuruhum illa bi khairi wato mu kan ba za mu ambace su ba face sai da alkhairi dole dole sahabi inda ka yarra a matsayin sahabi ne na Allah to ka ambace shi da alkhairi an gane wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa dughyan malam yace san sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam addini ne na musulunci sannan kuma imani ne sannan kuma ihsani ne kyamar su kafirci ne da munafurci da kuma shishige daga fita daga addini na musulunci an gane ko wannan shine abinda malam ya faɗa ana to ya tabbata Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato yana siffanta sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam yace inna Allah nazara fi qulubi al-ibad fa wajada qalban Muhammadin خير قلوب العباد yace haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya laika cikin zukata na bayin shiga baki daya wato sai ga zuciyar bawan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato tafi kowace zuciya wankuwa tafi kowace zuciya nagarta tafi kowace zuciya amsal alkhairi fasdafahu li nafsihi, sai Allah ta'ala ya zabe shi da kanshi, ya zabe shi domin ya zamanto shine jakadan shi na ƙarshe, kuma shine wato wanda yake khitamuhu miskun. An gane ku? Wanda za a ce na ƙarshen yafi saura. An gane ku? Bihi yuhtamu dhikrul jamilu wa yubda'u. Na'am. Wabta'athahu bi risalatihi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya turo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato da saƙon shi, ya turo shi zuwa ga bayin shi, shi Allah din ya turo shi zuwa ga bayin shi domin ya gaya wa bayin shi abin da Ubangijin su yake so a gare su, yake so a gare su. Thumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sake leƙawa a cikin zukata na bayi, bayan zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bayan zuciyar shi sai ya leƙa zukata na bayi gabaki ɗaya. Fa wajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad, wato sai ya samu zukata na sahabban ma'aiki alaihi salatu wassalam, wato su ne zukatan da suka fi kowata zukata alkhairi daga cikin zukatan bayin Allah. Faja'alahum wuzara'a nabiyihi, sai ya sanya su zamanto su ne wato wazirai mataimaka annabin shi, wanda za su dinga taimakawa annabin shi, su siya mishi, su siya a wajen shi, su aura mishi, ya aura daga wajensu. Yuqatiluna ala dinihi, wato za su dinga yin yaƙi akan baiwa addinin shi kariya. To fa ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun, wato dukkan abin da sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka ganshi abu ne wanda yake kyakkyawa, to wannan abin kyakkyawa ne a wajen Allah. Wa ma ra'ahu sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'un, wato abin da suka ganshi kuma mummuna ne, to shi din a wajen Allah wannan abin mummuna ne. An gane ko? Wa fi riwayatin wa qad ra'a ashabu Muhammadin jami'an an yastakhlifu Aba Bakrin, wato a cikin wata riwaya ce to sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bar duniya, wanda hanjan nesansu da tubaraudinsu ya nuna musu ya zamanto shi ne zai jagoranci al'umma, wato Abu Bakar. Abdullahi dan Mas'ud ya ce man kana minkum mustannan fali yastanna biman qad mata, wato dukkan wanda zai yi riko da addini, zai yi riko da sunna, to yayi riko da sunnar wanda ya bar duniya, yana ga wasu sahabbai, wato irin wanda irin wannan maganganu suke fitowa daga bakin su, ka dinga wato hada kanka da su, wanda su ba maganar su suke cewa abu ba, gashi dai su fi aqrabi waqtin ma annabi sallallahu alaihi wa sallam, wato su ne wanda suke daf da annabi, amma ba wani wanda ya hoto yayi da awar madhhabar shi, ko yayi da awar a tallata bangaren shi banda bangaren wani. Kowa in kaji matsalar wani da wani a cikin sahabbai, matsala ce akan hadisi, matsala ce akan fahimtar ayar Qur'ani, amma ba wai matsala bace akan ni za a bi ko wancan za a bi ko wancan za a bi, a'a akan kiyayewa maganar annabi ce suke matsala, amma ba akan wai san duniya ko wani abu ba. Wannan shine abin da malam ya faɗa da kuma wadansu daga cikin hadisi da maganganu, amma dai khashyatul idala sanaktafi bi hadhal qadar insha Allah subhanahu wa ta'ala, a karatu wanda ya gabata da wanda zai zo shi insha Allah, inda ranmu da lafiyar mu, wato zamu bayani akan abin da ya shafi fadailu Abi Bakr da kuma abin da ya shafi khalifancin Abu Bakar. Shin khalifancin Abu Bakar shawara ce ta jama'a ta bada haka, ko kuwa umarni ne daga annabi? Sannan mu tattauna akan haka nan, da yanda ya gudanar da mulkin sa, ya gudanar da khalifancin sa, mu zo Umar, mu zo Uthman, mu zo Aliyu, insha Allah ta'ala sai mu rufe daga wannan, sai mu ci gaba da karatu kuma insha Allah ta'ala. Wa bi hadal qadar الكفاية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.